Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan abun da lafiya. Har yanzu dai Ibrahim ka almasi garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litini 11 ga watan Disamba. A babin rahotanni za a ji cewa kamar yadda shugaban gwamnatin mulkin sojin Niger ya maida martani ga matsayin taron ECOWAS na baya-bayan nan su ma ɗan ƙasar kazalika.
Dole ne a ba consultative daman ya zamana ya yi shawara tare da masu wakiltar jama'a su yi shawara su ga cewa wannan lokaci ne ya kamata a ba wannan sojawan. To kenan ba ECOWAS ba ce za ta ce sai an ce kai tsaye yayin da za a yi.
Za kuma a ji cewa bayan fafutukar kungiyoyin yancin dan adam da sauran masu ruwa da tsaki an saki wata mata wadda aka tsare ta na tsawon watanni 18 saboda abinda hukumomi suka kira dalili na tsaro mai nasaba da wani sakon da ta yada. Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ke gabatarwa, wanda wannan karan ya maida hankali kan abubuwan da suka gabata musamman ma na yawan kashe jama'a da jiragen yakin Najeriya kan yi bisa kuskure. Amma yanzu sai dai amana afuwa ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba. Yanzu a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantowa Aisha Ma'azu. Gwamnatin Turkiya na fuskantar matsin lamba kan bukatar neman a dawo da dan shugaban kasar Somalia kasar wanda ake zargin ya arce daga Turkiya bayan da ya sanadin aukuwar wani mummunan hadari a babban birnin kasar Istanbul. Wani matukin babur mai aike sakonni dan shekaru 38 ya mutu a asibiti sakamakon raunukan da ya samu a ranar 6 ga watan Disamba, kwanaki 6 bayan da motar da Muhammad Hassan Sheikh Mahmud ke tukawa ta kade shi a kan wani babban titi mai cinkoson ababen hawa a Istanbul. Hukumomi sun buƙaci a tsare Muhammad Mahmud sannan a hana shi fita daga ƙasar bayan da mutumin mai babur ɗin ya mutu. Sai dai kuma a rahotanni sun nuna cewa tuni dai ɗan shugaban ƙasar ya fice daga Turkiyya kan ma lokacin da aka bada sammacin kamo shi. Ministan Shari'ar Turkiyya ya shaida cewa an fara bin ƙa'idojin dokokin duniya akan batun, to sai dai bai yi wani ƙarin bayani ba. Firaministan Burtaniya Rishi Sunak a yau Litinin ya kare matakan da Burtaniya ta dauka na yaki da annobar COVID-19, inda ya shaida wa wani kwamitin bincike cewa bai san da kalaman da suka bayyana tsarin gwamnati wanda bai yi aiki yadda ya dace ba. Ya kuma ce matakin karfafa gwiwar mutane su fita yin harkoki a lokacin COVID ya samu karbuwa a lokacin. Kwamitin dai yana bincike ne kan yadda Burtaniya ta tunkari annobar COVID-19 da ta laƙumi rayukan sama da mutum 230,000 a ƙasar. Kwamitin ya ji cewa gwamnatin tsohon firaministan ƙasar Boris Johnson ta fuskanci matsalolin cikin gida da rashin sanin makamar aiki, abin da ya sa ta kasa ɗaukan mataki. Sunak, wanda a lokacin da aka mishi ƙarin girma da aka naɗa shi ministan harkokin kasuwanci a ƙasar a jajibirin ranar da aka sanya takunkumin hana zirga-zirgar kullen, ya nuna alamun cewa ya san abin da yake yi bayan da ya ware wasu biliyoyin kuɗin Burtaniya da zimbar tallafawa kamfanoni da kuma tabbatar da cewa ƙananan kasuwanni sun rayu. Wasu masana ilimin kimiyya sun yi tambaya ko anya tsarin Sunak ne ya yi tasirin bazuwar da cutar ta rinka yi. To sai dai kuma Sunak ya ce masana kimiyyar da sauran ministocin gwamnatin basu yi wata suka ba a yayin tattaunawar da suka yi a watan da ya gabata kafin kaddamar da shirin. Kwamitin binciken ya kuma saurari bahasin wasu masana kimiyyar da wasu jami'an da suka yi tambayar Sunak ya bada fifiko ne akan fannin tattalin arziki maimakon baiwa lafiyar al'ummar kasar, yayin da tattalin arzikin kasar ya samu koma baya da kaso 10% a 2020. Kaso 27.5 na mutane ne suka fito kada ƙuri'a a zaben gundumar Hong Kong a karon farko da aka gudanar a cewar gwamnatin kasar a yau Litinin. Kaso mafi karanci da aka samu a zaben da aka dakile ɗan takara daga jam'iyyun adawa. Zaben gunduma na baya da aka yi a birnin a daidai lokacin da aka fuskanci mummunar zanga-zangar goyon bayan demokradiyya a 2019. An samu kason tarihi na 71 na masu kada ƙuri'a wanda bangaren masu rajin demokradiyya suka samu gagarumar nasara. Sai dai kuma farma masu zanga-zangar tare da dokar tsaron kasar da aka sanya a fadin kasar da Beijing ta sanya a shekarar 2020 ya baiwa hukumomi kwarin gwiwar yin waje da duk wani da ke rike da mukamin gwamnati da hukumomi suke ganin bai aminta da aƙidar siyasar gwamnatin ba bayan zanga-zangar. A 1999 aka samu ƙarancin fitowar mutane zaɓe tun bayan da China ta karɓi ragamar mulkin yankin ya kai wato da kaso 35.82. A ƙarshe, ƙasar Kenya baki ɗaya ta da yammacin jiya Lahadi ta fada cikin duhu, lamarin da ya danƙwafar da al'amura a wasu sassan ƙasar da ya hada da babban filin tashi da saukar tashi da saukan jiragen sama a babban birnin ƙasar Nairobi, wanda ya kasance wata kafar sufuri da ke sada gabashin Afirka da Asiya, Turai da sauran sassan duniya. Rashin wutar lantarki da aka fuskanta na ranar Lahadin ya auku da misalin karfe 8 na dare agogon Kenya, sannan ya kasance karo na uku da kasar ta fuskanci irin wannan matsala tsakanin watanni uku da suka gabata. Kamfanin samar da wutar lantarki mallakin kasar ta Kenya Power ta dora alhakin rashin wutar akan matsalar na'ura, wanda ta ce ma'aikata na nan na aiki ka'in da na'in domin tabbatar da cewa an samu wutar lantarki. Rashin wutar na baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fuskantar hauhawar farashin mai, wanda mutane da dama suka dora alhakinsu akan asarar miliyoyin dalar da tattalin arzikin kasar yake fuskanta.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, ɗan jamhuriyar Niger sun bi sahun shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar Janar Abdulrahman Tchiani wajen mayar da martani kan matsayin ƙungiyar ECOWAS ko SEDEAO na baya-bayan nan. Kamar yadda ba a rasa ji ba, a jawabin bayan taro a taronta wato a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, ƙungiyar ta ECOWAS ta gindaya sharuɗin ɗage takunkuman da ta kakaba ma Nijar. Daga ciki akwai buƙatar gaggauta sakin tsohon shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da kuma bullo da jadawalin gaggauta ayyuka da shirye-shirye masu fa'ida ga jama'a. Daga Yamai ga Sulabar ma da rahoton.
Gaggauta tsarin daftarin da zai baiwa gwamnatin riƙon ƙwariya damar gudanar da ayyukanta a wani ɗan gajeren wa'adi na daga cikin sharuɗan da aka gindaya wa hukumomin mulkin sojan Nijar a ƙarshen taron shugabannin ECOWAS na jiya Lahadi. Abinda ke nufin a karon farko ƙungiyar ta aminta da juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yuli. Sannan taron shugabannin ƙungiyar ya buƙaci a gaggauta sakin hanɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da iyalinsa da ma dukkan mutanen da aka kama a sakamakon wannan al'amari. Kafin a fara duba hanyoyin ɗage takunkumin da aka kakaba wa ƙasar, shugaban ƙungiyar farar hula ta Mojen Siraji Isa ya yi ba da wannan mataki.
Ƙwallo ta koma hannun waɗannan sojawa, inda suna tausaya ma al'umman Nijar, sannan kuma suna jin kuke-kuke da al'umma da bala'i da fatara da yau al'umman Nijar ta shiga ciki. To hakika ba wurin zuwa sai gona, su amince da wannan sharuɗai a take yanke ya kasance hakika wannan ƙasa ta koma bisa ga tafarki na demokradiyya.
Tsara zaɓuɓɓuka a yunƙurin mayar da al'amuran mulki a hannun fararen hula na daga cikin abubuwan da ƙungiyar SEDEAO ta umarci hukumomin Nijar a kansu. To sai dai a nasa ra'ayin wani ɗan siyasa Kana Habibu Kadaure, na ganin lokaci bai yi ba da za a mai da hankali kan wannan batu, domin a cewar sa akwai wasu batutuwan na daban da suka fi cancanta a baiwa fifiko.
Ganin cewa muna cikin tashin hankali, muna cikin harkar ta'addanci, kuma ba a makaha wannan zauren shawara na 'yan ƙasa da ake cewa Conseil Consultative. Dole ne a ba Conseil Consultative daman ya zamana ya yi shawara tare da masu wakiltar jama'a, su zamana su yi shawara, su ga cewa wannan lokaci ne ya kamata a ba wannan soyayyan don su yi aikinsu. To kenan, zance ne za a yi bisa kan wannan, a ga shekara nawa, wata nawa ne ya kamata a tsaida, ba iko wasu bace za ta ce sai an ce kai tsaye ga yanda za a yi.
Taron ya nada shugaban kasar Togo Faure Yadema da Patrice Talon na Benin da shugaban Saliyo Julius Maada Bio domin su shugabanci kwamitin shiga tsakani dangane da warware rikicin siyasar ta Niger. Ko da yake kungiyar ta jaddada cewa za ta ci gaba da saka ido domin tantance halin da ake ciki game da batun mutunta sharuɗan da ta gindaya, tana mai ikirarin amfani da ƙarfi matsawar ta fahimci sako-sako a shirin mayar da ƙasar kan tafarkin demokradiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Barma, daga Niger kuma sai Najeriya, inda wata babbar kotu a jihar Bauchi ƙarƙashin mai shari'a Fatima Jibrin ta ba da belin wata madauro da jatau biyo bayan shafe watanni sama da 18 da ta yi a kurkuku kan zargin yada wani sako ta kafar sada zumunta na yin Allah wadai da kisan wata ɗaliba mai suna Deborah Samuel da aka yi a Sokoto ranar 12 ga watan Mayun shekara ta 2022. Abdulwahab Muhammad Gareka.
Samun damar ba da belin ya biyo bayan faɗi tashin da ƙungiyoyin jama'a da na addini da kuma 'yan uwar Madan Roda suka kaddamar na tabbatar da an samar mata da 'yanci daga hannun waɗanda suke tsare da ita. Shugaban ƙungiyar da ke fafutukar karɓawa 'yan adam 'yanci a jihar Bauchi ya yi ƙarin bayani game da ƙoƙarin samar mata da 'yanci. Ya kuma yaba wa gwamnatin jihar Bauchi sabili da kokarin da ta yi wajen samar mata da belin.
Ina mai suna Mbani Iliya Sabka, ina aiki da Council for Affirmative Action, kungiya mai kwafafatu da kwace yancin 'yan bil'adama. Abin da zan faɗa game da ita Roda Jatau, abin da ya faru da ita wanda aka rufe ta a gidan wakofi wajen sama da watanni 18 game da ta yi posting abu a yanan gizo, wata social media handle ɗinta, game da kisa da aka ma wata yarinya da ake ce mata Deborah Samuel na Sokoto. So kama ta da aka je aka mata aka rufe ta, ba mu ce ko hukuma ko sun yi laifi ba, amma abu na ɗaya da za mu tambaya, sake ta da aka yi ya yi, amma kafin a sake ta, ai sanda ƙungiyoyi masu kwace yanci 'yan bil'adama suka fito suka yi kyau, saboda kotu daga farko ma ta hana ta beli wai saboda tsaron rayuwanta. So mu abin da muka yi rayin gizo a kai shi ne cewa waɗanda suka aikata laifin su karan kansu ma ba su a gidan yari, da gwamnati in su ma sai su ajiye su a gidan yari saboda ransu kar a kashe su. So amma saboda fitowa da muka fito muka yi ihu, shi ne kotu ta sake ta, amma da farko ai kotu ta hana ta beli, kaga bai kamata kotu ta yi haka ba. So amma muna murna da har ga yanzu da gwamnatin Bauchi ta sa baki, aka samu aka sake ta ran Juma'a. So abun fariya ne, abun farin ciki ne.
Malam Yakubu Gado ya yi bayani a madadin 'yan uwan Roda da kuma mijinta ga abin da yake cewa.
A yanzu muna godiya wa Allah domin shirin Ubangiji ke nan, dama an yi lokacin Allah ya yi dole haka ya kasance. So muna godiya domin wannan dama da gwamnati ta duba ta gani, kuma muna roƙo Allah ya tabbatar da gaskiya ta nuna kanta, domin wannan al'amari dama ai ya tsari da yin haji ka'ida ta yadda abubuwa ya gudana ne bisa ga yadda aka ga abun, amma dai zahirin abu ai so sun sama inda yan duba da kyau ai ba daga kasan nan ya faru ba.
Yanzu za ka ce hukumar shari'a ta dau hanya da ya kamata kenan?
A dama ta dau hanya da ya kamata, don dama tsarin da ya kamata kenan. A dama mun faro ko mu tafa cin ita ne dama take da ake ba ai yin matekawa ka yi wannan kasara.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab, kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan.
Salam alayka, 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 salam alayka
to mun gode ɗan Sudan yanzu kuma ga sani malumfashi da rahoto na musamman
a Najeriya harin jirgin saman soja da ya halaka sama da mutane 80 a tudun Biri karamar hukumar mulki ta Egebi a jihar Kaduna na ci gaba da daukan hankalin al'ummar gida da waje sabili da yawaitar aukuwar kurakurai da ake samu waɗanda suke halaka jama'a da dama wannan shine karo na 16 bisa binciken inda hare-haren da aka kai suka yi sanadiyar mutuwar mutane 318 dukkansu a yankin arewacin kasar harin na tudun Danbiri duk ya fi daukan hankali daga cikinsu domin galibin waɗanda suka rasu din yara ne maza da mata ƙanana 'yan makarantar islamiyya da kuma matan aure masu zuwa makarantar islamiyya da suka hallara don yin bikin maulidi na tunawa da fiyayyen halitta manzo alaihi salam kamar da yadda ɗaya daga cikin malamansu da Allah ya tsirar da shi yayi mana bayani.
Suna Dalla Shehu Ugara sun gayyace mu bikin maulidin wanda suka gayyace mu da mu da ɗalibanmu mun je sun samu a ɗaki muna cikin ci abinci yara sun ci abinci sun fito wurin karatun alkur'ani wasu kuma suna karanta diwani ana cikin karanta diwani sai da muka ji karen jirgi yana yawo a sama to misalin karfe 10 saura kadan na dare sai jirgi kawai muka ji ya sako mana bama a tsakiyar ɗalibanmu kawai wurin nan wuta yake tashi naman mutum yana tsaye yana hawa bisa kwanan da muke cikin ɗakin mu to a wannan lokacin muka kai dauki tsakani da Allah mun kirga gawa akalla 53 ni da kaina na kirga wannan gawa da 53 wanda muna kokarin mu jawo mutane waɗanda suke da tsantsauran rayuwa kai su mashin mu kai su asibiti wanda bamu da mota gaskiya bamu da hanyar mota mata muke ta dauka wani ya dauki biyu wani ya dauki daya wani ya dauki uku yara saboda akwai jarirai wanda aka kashe wani an kashe uwan shi wani an kashe uban da uwan wanda an bar ma a jariri ne an kashe iyayen cikin yaran nan muka dauki matan nan muna ta tura su asibitin Burku kawai ana cikin kwasan waɗannan ɗalibai jirgi na biyu kawai ya dawo da ƙarije zuwa misalin 11:30 a nan ne matasanmu da dama Allah da ke rayuwansu wanda ko ni ban yi tunanin ma gaskiya zan tsira da iko dai na Allah ba zan fiya yayin da aka yi ma na bar wurin ba. To a wannan lokacin mun samu gawawwaki 82 muka yi zana irinsu a garin Cilin Biri. Akwai yarinya na ciki na jumlansu nawa mutum 14 akwai dangi na wanda a ciki aƙalla sai an samu kamar mutum 25 a ciki.
Wannan bawan Allah shi ma ya tafka babban asara na danginsu waɗanda abin ya ruwa da su.
Sunana Idris Ɗawiri mazaunin garin Cilin Biri. Famili ɗin nan namu a cikin wannan gari ta ganin Idris na ganin mallaka mutane sama da mutum 30 sai rasa rayuwarsu wani sakamakon zuwa kawo ɗaukin don wani ma ya riga ya shiga wurin don malamin daji ne ma ana ce mashi da shi. Suna tsaye da shi da abokin suna maganan wanda za su ɗauka kawai kaɗan wannan na jiyan nan kuma ya sake aka sake jiho shi. Abin da yake tayar mana hankali ka ga yanzu yayin mutu wata ake kira da suna Hashimu Bila. Yaro fara ɗaya ne jinjiri wanda aka bamu. Kuzo an tana da yara guda bakwai da matan shi biyu suka sun fara yiwu ta biyu.
Mataimakin shugaban kasa Kashin Shattima da ayarinsa da mami martaba sarkin Zazzau su ne ayarin farko da suka fara ziyartar tudun Biri don yin jaje gami da ta'aziyya ga dangin waɗanda wannan al'amari ya rutsa da su. Na kuma zanta da shi mai martaba sarkin Zazzau ɗin Ambassador Ahmed Nuhu Bamali don jin halin da ake ciki ya zuwa yanzu.
To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna ta'aziyya da jajantawa ga duk al'umman mu kan wannan islahi da ya faru a shiya na tudun Biri a kasar Rigasa abu ne wanda yake ya tabi zuciyar kowa a duka sannan har waje amma muna addu'a muna fatan Allah ya gafarta mu wanda suka gabata su kuma wanda suka ji ciwo Allah ya tada kafaɗun su kuma muna farin ciki ga irin bayanai da aka yi duk ni tare muka zo da mataimakin shugaban kasa da gwamna da ministan tsaro da wasu ministocin mun zo mun tafi asibiti mun duba wanda suka jikata da kuma iyalan wanda suka binne to mun ji dadin kalaman da shi shugaban kasa ya yi ta bakin shi mataimakin shugaban kasa akan za a sake gina ma mutane wurin da aka rushe kuma na batun asibiti already dama mun ji har asibitin ana kulawa da mutane kuma gwamnatin jihar Kaduna ita ma tana bakin kokari kwarai da gaske tun da abin ya faru sun yi ta kokari ta wannan fuska nan kuma batun maganan diya da aka ce za a bada mutane na so a yi maganan da shi mataimakin shugaban kasa da gwamnan jihar Kaduna na ganin kowa ya riga ya ji abin da gwamnati ta ce to muna fatan za a yi shi cikin adalci kuma a kan lokaci na irin abin da za a ba wa iyalan wanda aka rasa da kuma su wanda suka jikkata to muna kira ga al'ummarmu da ya haƙuri da kuma wanda suke tunani su yi amfani da wannan lalura da aka samu wanda ya bata mu kowa don su tada wayansu abubuwa wanda ba haka ba don Allah ya jira irin tun da an yi maganar nan a gaban kowa kowa ya bada commitment haka na matakai da gwamnati za ta dauka don a kai ga maslaha a cikin wannan al'amari to don Allah ya jira a ga abin da za a yi tun da gashi da sun zo da kansu su kansu sojoji sun fadi sun yi kuskure to saboda haka sai a jira muna fatan Allah kuma zai ba mu wasu tajiri.
Jigajigan majalisar dattawan Najeriya karkashin shugabancin mukaddashin shugaban majalisar sanata Barau Ibrahim Jibrin sun kai ziyara ta jaji a nan jihar ta Kaduna inda suka yi ta'aziyya kana kuma ya bayyana sakon majalisar baki daya.
Mun zo ne dai don mu duba maganganun yadda abubuwa suke to amma gaskiyar magana waɗanda ba su iya samun wato raunuka da sauransu a yanzu sun fara warkewa kuma an samu cigaba ga waje mai tsafta kuma ana ba da magani kamar da ya dace. Mu ma mun sadakar da ainihin wato albashinmu na wata-wata da ake biyan mu na watan Disamba wanda za mu haɗo ga baki ɗaya naira miliyan 900 da mu bayar don a taimaka wa waɗannan mutane.
Abokin aiki na Lawal Ikra ya sami zantawa da shugaban kwamitin sadarwa na majalisar wato sanata Ikra Bilbis game da wannan al'amari.
Wannan abun kaico abun takaici abun dama da ya faru ga wannan bayan Allah a ce an samu kuskure irin wannan kuskure babba duk da na san sun sha faru a kasan nan ya faru a Borno ya faru a jihar mu ta Zamfara Nasarawa da sauransu saboda haka mu yan majalisa za mu tsaya tsayin daka mu ga da cewa mun yi bincike na tsakanin na kwakwaf mu ga da cewa irin haka ba ta sake faruwa ba insha Allah.
Mai bada shawara kan harkokin tsaro ga shugaban kasa wato Malam Nuhur Bado ya bayyana alhini jaje da kuma ban haƙuri ga daukacin al'umma game da wannan babban asara da aka yi sanadiyar wannan iftila'i.
President Bola Ahmed Tinubu ya tura ni in zo wurin da masifan nan ya faru in jajanta muku wannan ciwo ba ku kadai ba wannan ku kan ba naku kawai ba muna so mu tabbatar muku duk abin da za a yi na kawo ƙarshen wannan masifa da don Allah ana ciki za a yi duk abin da muka ce za mu yi da don Allah. Sojojin mu din sojoji ne soja kuma ya dauki rayuwarsa ne ya dauka bindiga ya shiga gaba amma ana iya kuskure jama'a don Allah a gafarta mana.
Dattijan Arewa dan masanin Daura Alhaji Sani Zangon Daura shi ma ya bi saho
wannan nauyi na bin kadin waɗannan bayin Allah yana nan akan gwamnati to bi mana kadin cewa mutanen da za a nada kar a nada da cikin sojoji a samu sojoji na kware gwamna da su wanda sun aji aiki suna nan a daina mutanen kirki wanda in nan zo a yi idan da za su yi ba a yi judicial inquiry a tabbatar da gaskiyar abin saboda da muke kira ga gwamnati ya tabbatar cewa wannan committee da za a yi ya kasance wannan committee ce ƙarfin gaske ta kunshi mutane na kwarai wanda ba sa gina duk abin da suka gani za su bayyana.
Shi kawai gwamnan jihar Kaduna Sanata Bassani ya ba da tabbaci a takaice na jajircewa.
Kamar da ku sani dukkanmu da muke wannan wuri da Allah ya ɗora shugabanci a kanmu mun san akwai amana duma a kanmu ire ɗaya ya salwanta ta hanyar danganci to Allah subhanahu wataala zai tume mu ranar gobe kiyama.
Babban malamin addinin musulunci Sheikh Ahmed Abubakar Gumi kiraye ga jama'a da aka yi zuciya nesa.
ina ma wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jajir abin da ya faru na mutane sun fito basu ji basu gani ba aka jefa musu bamba ba mai kashe su ya halaka maza mata da yara to muna fata ya zama wannan kafara ne gare su kuma muna roƙon Allah ya Allah kare mu daga irin wannan sharri da yake nufin wannan al'umma da shi wannan ba shine na farko ba duk wani bayani da za a yi a ce babu ganganci a ciki ba zai yi amfani ba domin a kowace doka ba a kashe maza yara da mata wanda ke ba makamai da tsakanin su kuma wannan bom din nan masu jefa shi suna ganin hotunan mutanen da suke jefawa shi yasa da suka sake taruwa suka ga sun sake taruwa kuma suka sake jefawa ana ganin yara ana ganin mata aka jefa shi sau maganan cewa wai ba da gangan bane ba bata taso ba mu da abin da muke so a fito a ga duk wanda yayi wannan ta'asa a mai hukunci don kada a sake sai an yi fitar da wanda suke wannan ta'asa a yi kisasi sannan mutane kuma a ba su diya
wannan lamari da ya girgiza al'umma kasa da ma waɗanda ke makotaka da su musamman ganin halin da ake ciki a cikin Najeriya yana da buƙatar a ɗauki kwakkwaran mataki don hana aukuwar irin su nan gaba a fadin tarayyar ƙasar Sani Shamil Fashi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice
To Ibrahim a takaicen gwamnatin Turkiya na fuskantar matsin lamba kan buƙatar neman a dawo da ɗan shugaban ƙasar Somalia ƙasar wanda ake zargin ya arce daga Turkiya bayan da ya sanadin aukuwar wani mummunan hadarin mota a babban birnin ƙasar Istanbul wani matukin babur ne mai aiki sakonni ɗan shekaru 38 ya mutu a asibiti sakamakon raunukan da ya samu a ranar 6 ga watan Disamba kwanaki 6 bayan da motar da Muhammad Hassan Sheikh Mahmud ke tukawa ta kade shi akan wani babban titi mai cunkoson ababen hawa a Istanbul hukumomi sun buƙaci a tsare Mahmud sannan a hana shi fita daga kasar bayan da mai babur din ya mutu Firaministan Burtaniya Rishi Sunak a yau Litinin ya kare matakan da Burtaniya ta dauka na yaki da annobar COVID-19 inda ya shaida wa wani kwamitin bincike cewa bai san da kalaman da suka bayyana tsarin gwamnati wanda bai yi aiki yadda ya dace ba ya kuma ce matakin karfafa gwiwar mutane su fitar yin harkokinsu a lokacin COVID ya samu karbuwa a lokacin kwamitin dai na bincike ne yadda Burtaniya ta tunkari annobar COVID-19 da ta lakumi rayukan sama da mutum 230,000 a kasar Kaso 27.5% na mutane ne suka fito kada ƙuri'a a zaben gundumar Hong Kong a karon farko da aka gudanar a cewar gwamnatin kasar a yau Litinin. Kaso mafi ƙaranci da aka samu a zaben da aka dakile ɗan takara daga jam'iyyun adawa. Zaben gunduma na baya da aka yi a birnin a daidai lokacin da aka fuskanci mummunar zanga-zangar goyon bayan demokradiyya a 2019. An samu kason tarihi na 71 na masu kada ƙuri'a wanda bangaren masu rajin demokradiyya suka sami gagarumar nasara. Kasar Kenya baki ɗaya ta yammacin jiya Lahadi ta fada cikin duhu lamarin da ya danƙwafar da al'amura a wasu sassan kasar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu wa mai da kuma engineer mu ta yanzu na Shuan Kale ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fata da hiyi wassalam